the safety and security, the lives and the future of Nigerians.
Jakadan Amurka a Nigeria kenan, Ambassador Stuart Symington ke magana yayin wani taron hadin gwiwa tsakanin Amurka da Nigeria akan yadda za a shawo kan matsalar tsaron cikin gida a kasar. Makasudin wannan yunkuri shine abin da muke dabbaka shi a halin yanzu a yau din nan. Ina farin cikin ganin yadda shugabannin rundunar tsaron Nigeria muka hadu a yau wuri guda domin tattauna sha'anin tsaron Nigeria. Amurka za ta tallafa muku da abubuwan da ta yi da ma matakan da ta dauka kuma ta sami nasara domin kuma ku sami nasara a nan. Nigeria za ta ci gaba da kasancewa kasa daya dunkulalliya haddiya kuma mai tsaro.
United and secure.
Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Lieutenant General Abdulrahman Dambazau, shi ya wakilci bangaren Najeriya a wurin taron.
As peace and security are a major of our success as a government.
Tsaro da zaman lafiya na daga cikin abin da ya sha mana kai a wannan gwamnati. Saboda haka, samun nasarar wannan shirin ya ta daga ne a hannun mu duka baki daya. Gwamnatin Najeriya, karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari, ta baiwa sha'anin tsaro muhimmancin gaske. Aliyu Ibrahim Gebi shine jagoran wannan shiri na tsaro tsakanin Amurka da Najeriya.
Saboda abubuwan da ke faruwa a can yankin mu, wato su Maiduguri da sauransu, gwamnatin Amurka sai ta yi ta ce to tana ganin halamar akwai matsalan yanda ake tafiyar da abubuwan ake gudanar da abubuwa tsakankanin ofisoshin gwamnati, ministries kenan. Akwai bukatan a zo a zauna a dunkule saboda a sami cimma buri. In ka diba yaki, sojoji ke cin yaki, amma zaman lafiya tsaron cikin gida ke tabbatar da shi. So sai aka samu inda za a yi da su sojojin da su masu tsaron cikin gidan yadda za a zo a haɗa kai a samu a cire kitse a wuta.
Ita gwamnatin Amerika ta shigo cikin wannan haɗaka. Ita wannan rawa za ta taka cikin wannan haɗaka.
Masha Allah, wato ba wai a ce muna buƙatar takalma su ba mu takalma ko muna buƙatar bindigogi su ba mu bindigogi ba ne, a'a. Gyara ne na inganta ilimin kanmu da yadda muke abubuwan kanmu. So alal misali, idan muna buƙatar shahararru ƙwararru wanda an san su wajen warware matsala, aka san ta gagare mu a nan, su za su kawo mana waɗannan ƙwararru da za su zo su koya mana yadda za mu yi kaza da kaza da kaza. Ko wajen sayan makaman, alal misali, in akwai 'yan matsaloli, a yanka diba kwanakin baya an yi a sayi wasu makamai daga wajensu, aka gagara ana ta samun tangarɗa. To saboda yanayin yadda muke saya ɗin da yadda yanayin su suke sayarwa ɗin akwai matsaloli.
Yanzu dai abin jira gani shine tasirin wannan mataki da kasashen biyu suke dauka a halin yanzu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.